ababan su fa kadin nan.
More music at houseofsongs.com.
Wait it out. Doing it. Saturday on the mix. Go by the lighters and try to move one. Just. Zan kunna move one. Pass. Zan hura move one. My head is up and down. Go by the lighters.
My head is up and down.
Say that to no lokacin da bananan. Ni da kayo na ay mun wuce England. We used to fly high, go da babu aeroplane. Ina ja mugu when it chase away the pain. Kata sani in yi shuka in da babu rain. Irubuto suna yonku ko da babu pain. Ma shidin ta fi gudu ay yin babu chain. Ni na je kamar Buhari ni da president. Gida mai hawa dubu biyar sayo bugatti yan dubu biyar biyar yan mata na ai yanzu sun fisha biyar amma bana iya gane ko guda biyar na shafa ciki na naji ban ji shi ba babu kai a ciki na shi ma ban ji shi ba wayo wayo ni ma ban ganni ba ni ma ban ganni ba ku ba ni laita. My head is up and down.